ci gaba da fafata da ake a gasar Premier League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wadannan mako na 22 a jiya 1 ga watan Janairun 2018 da muka shiga kungiyar kwallon kafa ta Everton ta sha kashi a gidanta hannun Manchester United da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion suka tashi canjar 2-2 tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth kwallo a gida ta sha kashi a nan Liverpool kwallo 2-1 sai Leicester City ta lalasa Huddersfield sa da kwallo 3 da nema Stoke City ba ta yi radi ba hannun Newcastle United da kwallo 1 mai ban kwashi a gidan Stoke City a yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta Swansea City za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da zalin karfe 9 saboda kota na dare a gogon Najeriya West Ham ko suna tare da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich Albion Southampton a gida za su karɓi bakuncin Crystal Palace da misalin karfe 9 na dare kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Watford a gasar Championship wato a gasar kafa da Premier League na kasar Ingila inda ake wasannin mako na 26 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Leeds United sun tashi canjarar babu ci tsakaninsu da Nottingham Forest sai kungiyar kwallon kafa ta Derby County suka yi kunnen doki 1-1 tsakaninsu da Sheffield United Sunderland a gida ta sha kashi hannun Burnley da kwallo 1 mai ban kwashi Preston North End ta sha kashi hannun Middlesbrough da kwallo 3-2 sai kungiyar kwallon kafa ta Bolton Wanderers wanda ta doke kungiyar kwallon kafa ta Hull City da kwallo 1 mai ban kwashi a sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Queen's Park Rangers ne ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Cardiff City da kwallo 2-1 sai Sheffield Wednesday ta sha kashi hannun Bolton Albion da kwallo 3-1 Norwich City ko ta doke kungiyar kwallon kafa ta Millwall ne da kwallo 2-1 sai kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta lalasa Bristol City da kwallaye 5-0 a yau kuma za a ci gaba da gasar na Championship na kasar Ingila inda kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton za su karɓi bakuncin Brentford da misalin karfe 9 saura kwata na dare sai Fulham su farce gumi da kungiyar kwallon kafa ta Ipswich Town da misalin karfe 9 kuwa kungiyar kwallon kafa ta Reading za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Birmingham City idan muka dawo bangaren sai da sauran wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na kasar Ingila tana bukatar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da biya ta wasu karin kuɗi akan sayan dan wasan ta Philippe Coutinho in har tana son ta saye shi Liverpool ta ci ta yi haka ne sakamakon abin da ya faru wanda kamfanin Nike sai amfani wajen sa sunan dan wasan a rigan Barcelona inda ake sayarwa wanda yake nuna alamun cewa kamar an saida dan wasan Barcelona ya sace in har za ta biya wannan kudin zai dan wasan zai tashi mata kusan kwan miliyan 160 kenan kafin ya tafi kungiyar kwallon kafa ta Napoli ta ce za ta ba da dama wa dan wasan bayan ta nan mai suna Golam dan shekara 23 da haihuwa da ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Manchester United amma akan kudi fa miliyan 53 kungiyar kwallon kafa ta Everton za ta biya fam miliyan 25 ko a karba ko a bari kan sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Bethesda mai suna Tosin Bethesda dai tana bukatar karin fam miliyan 2 ne kafin ta saka dan wasan wa kungiyar ta Everton kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town tana zawarcin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Monaco Terence Kongola dan shekara 23 da haihuwa amma a matsayin aro kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kuwa ta ce har yanzu tana kan batunta na ganin ta dauko dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea David Luiz Chelsea tana kokarin ganin ta shawo hankan dan wasan bayan na kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna Chiellini dan shekara 33 da haihuwa da ya dawo kungiyar da taka leda duk da kwantuwar dan wasan na shirin kara kontrakin sa a kungiyar kwallon kafa ta Juventus iya abin da ya sabo kenan daga nan dan dalin biyoyi huta lafiya